Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, yayin da aka samu mummunar kaurewar fada a daura da wani asibiti a arewacin Gaza, wani harin Isra'ila ya afka wani asibitin Indonesia tare da kashe akalla mutum 12, lamarin da ministan ma'aikatar wajen kasar ya tsora laifinsa akan Isra'ila. Jiragen marasa matuka sun yi wutar harhar, wato jiragen rasha mara matuka sun yi wutar harhar a Kyiv. Sannan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da wasu sauye-sauye a mukaman sojin kasar. Sannan wata mata, wato mata a fagen siyasa a kasar ga Afghanistan, suna fuskantar hauhawar cin zarafi da kalaman kiyayya ta kafa yanar gizo tun bayan da Taliban ta kaɗi ragamar mulkin kasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƴan kungiyar Boko Haram sun dawo da kai harhari akan matafiya a Shiya arewa maso gabashin Najeriya, ko a kwanan nan sun kai hari kan tawagar gwamnan jihar Borno da Yobe. To ko me mazauna yankin ke cewa game da waɗannan harharan na baya-baya?
Daman kullun ana ikirarin akwai tsaro, akwai tsaro. Kaga yanzu wannan ya nuna duniya cewa kenan babu tsaron. Amma ai abun kunya ne a ce tawagar gwamna guda ya bi wannan hanya a ce har an kashe mutane a ce. Har bai dace.
To nan gaba kenan tsoron jama'a ma ai ba su ma da amfani ma kenan, ba ma galihu kenan.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar sun bayyana rashin jin daɗi game da hukuncin da kotun ƙasashen yammacin Afirka renan Faransa ta EMUA ta yanke dangane da buƙatar janye takunkumin da ƙungiyar ta ƙaƙabawa Nijar sakamakon juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli. Sannan za ku ji cewa rundunar tsaro ta Operation Safe Haven ta sha alwashin farautar maharan da suka kashe mata jami'i, suka kuma yi awan gaba da makamansa a jihar Plateau. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda ya tattauna game da alfanun ko rashin alfanun amfani da fasahar zamani ta AI. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan dan wani lafiya. Ga labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. An samu mummunar kaurewar fada a daura da wani asibiti a arewacin Gaza, yayin da Isra'ila take zafafa kaiwa mayakan Hamas harhare. Ma'aikatar lafiyar Gaza, wacce take karkashin kulawar Hamas, ta ce akalla mutane 12 ne aka kashe a sa'ad da wani bomb din ya afka ma hawa na biyu a asibitin Indonesia. Rundunar sojin Isra'ila dai bata ce uffan ba. Ministan ma'aikatar wajen Indonesia Retno Marsudi ya yi alawadai da wannan harin, kana ya ɗora laifin akan Isra'ila. Indonesia daga kausar murya ta yi alawadai da wannan hari da aka kai kan asibitin Indonesia da ke Gaza, wanda ya halaka farar hula da dama. Wannan hari wani bayyanannen misali ne na yadda ake saba ma dokar ƙasa da ƙasa. Dukkanin ƙasashe, musamman ma waɗanda ke da dangantaka ta kusa da Isra'ila, wajibi ne su yi amfani da tasirinsu da iyawarsu wajen kiran Isra'ila da ta daina wannan masifar, a cewarsa. Jiragen rasha mara matuƙa sun yi wutar harhare a Kyiv. Sannan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da wasu sauye-sauye a mukamin soja kafin jami'in tsaron Amurka ya isa Ukraine domin bayyana goyon bayan Amurka kan yakin. Ya kamata duk bangarorin dakarun tsaronsu samu irin nasara da ake samu a wasu sassan, a cewarsa. Shugaban ya kuma jinjinawa jajircewar 'yan Ukraine a jawabinsa ga al'ummar na kullum. Mayakan Houthi da ke Yemen, wata kungiyar da ke samun taimako daga gwamnatin Iran, ta kwace wani jirgin ruwa a kudancin tekun Maliya, sannan sun kada shi zuwa tashar jirgin ruwan Yemen. Muna bin ka'idojin musulunci a mu'amalarmu da ma'aikatan jirgin ruwan, a cewar wani mai magana da yawun kungiyar mayakan a cikin wata sanarwa. Kungiyar ta ce jirgin ruwan mallakin Isra'ila ne. Sojojin Isra'ila sun shaida a jiya Lahadi cewa an kame jirgin dakon kayan da ya taso daga Turkiya kan hanyarsa zuwa Indiya. lamarin da yake nuni da cewa rikicin tsakanin Isra'ila da Hamas ya kai ga takan ruwa. A wani sakon da aka wallafa ta kafar sadarwa, sojojin Isra'ila sun ayyana kame jirgin a matsayin wani mummunan lamari da ya shafi kasashen duniya, to sai dai kuma sun ce jirgin ruwan ba mallakin Isra'ila bane. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotannin mu. Bayan samun sauƙin tashin hankalin ƴan ƙungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya, a baya-bayan nan ana sake ganin hare-haren mayakan akan matafiya har ma da tawagar gwamnatin jihar Borno da kuma Yobe. Mazauna yankin dai na ƙara yin kira ga hukumomin yankin da ma gwamnatin tarayya da su ɗauki matakan da suka dace don daƙile aukuwa hare-haren nan gaba. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da alamun a iya cewa hare-haren ƴan ƙungiyar Boko Haram ko ISWAP ba ta gaci, ya sake dawowa sabuwa fil a jihohin Borno da Yobe da gashi a arewa maso gabacin Najeriya sakamakon wasu sabbin hare-hare da aka kai kan jama'a sai har da masu mulkin jihar. Ko a cikin watan Nuwamba nan da muke ciki, sai da aka samu wani mummunan hari a jihar Yobe da ya sanadiyar mutane sama da 40 da aka ce ƴan ƙungiyar Boko Haram ko ISWAP ne suka kai, da kuma mutanen wannan gari da ake kira Gaidam suka sallaka zuwa wasu makwabtan kasashe. Bayan mako guda aka samu wani hari wanda aka yi ma wasu manoma guda 11 yankan rago da hari ya sanadiyar hallaka su hallahira. Mazauna garin Jere da ke karamar hukumar zama mare a jihar Borno ko a cikin wannan sati ma sai da aka yi ma tawagar gwamnan Yobe hari inda aka hallaka yan sanda guda 2 lokacin da ya tashi a wajen bikin yaye dalibai da ke jami'ar Maiduguri. Wannan dai ba shi ne karo na farko da ake kaiwa tawagar gwamnoni hari, wanda ko a baya sai da aka yi wa tawagar tsohon gwamnan jihar Borno wanda kuma shi ne yanzu haka mataimakin shugaban kasa Sanata Dr. Kashin Shatima da kuma magajinsa wato Professor Babagana Umar Zulum shi ma ya fuskanci irin wannan har-hare na kan hanya da ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin ke kaiwa jama'a. Yanzu dai ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin ko ISWAP sun fito da sabon tsari na karɓan haraji ko jangali a wajen jama'a musamman ma mutanen da ke ƙauyuka. Wannan gwamnati ne kaɗai ke da ƙarfin yin hakan, amma sukan hakan ba tare da wani shakka ba, sai dai rundunar sojin Najeriya tana gani an so mu samu nasara game da irin mutanen da suke mika kansu a rundunar sojin Najeriya da kuma makamansu. Sai dai da alamu har yanzu akwai sauran runa a kaba da ganin cewa gerayen sauran ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin na ci gaba da kai hari a kan matafiya amma da masu mulki a ƙasar. Kuje koya jama'an jihohin Borno da Yobe ke kallon wannan sabuwar har-hare da ake kaiwa waɗannan jihohi da ma suke fama da ƙalubalen Boko Haram ɗin a baya.
Daman kullum ana ikirarin akwai tsaro, kaga yanzu wannan ya nuna a duniya cewa kenan babu tsaron. Amma ai abun kunya ne a ce tawagar gwamna guda ya bi wannan hanya a ce har an kashe mutane a ce har bai dace ba.
Eh, so gwamnati ta yi a gaya
to abinda muke so gwamnati in ma har suna ganin suna tsaro ta su ƙara ɗaurar tsaro akan wannan hanya. Wannan hanya ita kaɗai ce ta rage ba, wanda ba dama a bi ta fiye da shekara da shekaru a ce yau har kusan wannan lokaci a wannan ƙaramin lokaci har mun fara ganin fuskantar cewa da ƙarfe 7 yana ba mota da zai shigo Maiduguri, amma a cikin sati biyu suka wuce har ƙarfe 10 na dare za ka ga mota suna shigowa, 7:00 na yamma za ka ga mota yana fito. To har mu muna tunanin kafin shekara mai zuwa za a ce mota komin dare yana shigowa nan, kuma sai gashi wannan abun ya faru. To kaga ko in akwai tsaron ai hakan ba zai kasance, ai wani abun kunya ne ma a yanda kamar gwamnati guda ni abun ma ya ban mamaki. To nan gaba kenan sauran jama'a ma ai ba su ma da amfani ma kenan, ba ma galihu kenan. Ya kamata gwamnati ta dauki mataki,
so ai ya kai
so ai gwamnati ta dauki babban mataki yanda ya zamana a ce makamancin wannan ma ba za ma a babu ma labarin sa kurin. Gwamnati ta inganta tsaro yanda ya zamana a ce hanya an bude ta makamancin wannan abun ma bar ire-iren sama bara a samu ba. Inda yanzu dai gashi dai ba ma fa talaka ba, a gwamnatin ma ran kace a cikin ma'aikatan ta an kace mutane 2, ina ga talaka kuma
kyani ina ga kamar ba wai tsaro bane ba. Gaskiya abin da nake hangowa ina ga babu ƙarfi ran nasu bisu mai da hankali akai ba, ko akwai sakaci ciki za a ce. Wani lokaci suna kan dan zagawa suna duba hanyar tunda har hanyar ma an bude ta yi kyau ana wucewa ƙarfe 8:30. To kaga yanzu ya zama akwai sakaci ranan da abin ya faru. To inda a ce kuro da yaushe suna bin kan hanyar sosai suna dan yawatawa, to in Allah da wa'annan masu zuwa su kawo farmaki a kan hanyar nan za su yi shakkun fitowa. To dole ne gaskiya sai an ƙara ƙarfafa tsaro. Tsaro kan ba wai iya gurgudu suna yi suna dan wucewa din, amma gaskiya dole ne sai an matsa musu.
Wasu al'umman jihohin Borno da Yobe kenan ke bayyana ra'ayinsu game da irin sabbin hare-hare da ake kaiwa jihohin Borno da Yobe a cikin 'yan kwanakin nan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka, daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Cin zarafi da kalaman kiyayya da ake yi wa matan da ake damawa da su a harkokin siyasa a Afghanistan ya karu tun bayan da Taliban ta karbi rigamar mulkin kasar a watan Agustan 2021. Bisa wani rahoton da wata kungiyar rajin kare yancin dan adam da ke Burtaniya ta fitar a yau Litinin. Afghan Witness, wani shirin da ke tattara bayanai wanda cibiyar Center for Information Resilience ta ke gudanarwa, ta ce ta gano cewa cin zarafi ya karu da ninki, wato ya ninka sau uku, inda aka samu karuwarsa da kaso 217 tsakanin watan Yunin zuwa Disamba na 2021. Hakan ya kuma kasance tsakanin wannan lokacin a bara, la'akari da kwarewar da suka samu daga wani bincike makamancin wannan a Myanmar. Tawagar da Afghan Witness ta yi nazarin bayanai da suka samu a manhajar X, wanda a baya aka san shi da Twitter, sannan suka yi wa wasu matan Afghanistan 6 tambayoyi domin su fahimci irin cin zarafin yanar gizon da ake yi tun bayan karbe mulkin da Taliban ta yi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Niger sun bayyana rashin jin daɗi game da hukuncin da kotun ƙasashen yammacin Afirka renan Faransa ta EMUA ta yanki akan buƙatar janye takunkuman da ƙungiyar ta ƙaƙabawa Niger Dabra da na ECOWAS a washegarin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli. Kotun ta ɗora alhakin halin matsin da aka shiga a ƙasar a wuyan sojojin da suka kifar da zababban shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. A sabar da haka, mayar da shi kan kujerarsa ita ce mafitar wannan al'amari a cewar alƙalin kotun. Hukuncin da gwamnatin riƙon ƙwaryar Nijar ke ganinsa tamkar mai nasaba da dalilan siyasa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kungiyar EMOA, wacce ta kunshi kasashe 8 na yammacin Afirka masu amfani da kudaden sefa, ta bi sahu a zaman da ta gudanar a Abuja, Dabra da taron kungiyar Sediyawo na ranar 30 ga watan Yuli. Saboda haka, kungiyar mai kula da harkokin kasuwanci, sha'anin kuɗi da zirga-zirga da yanke shawarar yi wa Niger kamar kuɗaɗe da kadarorinta da ke ajiye a bankin bankuna na Besiyawo, mai cibiya a Dakar, babban birnin ƙasar Senegal. Matakin da hukumomin mulkin sojan Nijar da wasu kungiyoyi 7 suka kalubalanta a kotun EMOA da ke Wagadugu a bisa buƙatar ta jingine shi zuwa lokacin kammala shari'ar da ke tsakanin sabbin hukumomi da shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma a hukuncin da ta yanke a ƙarshen makon jiya. Kotun ta ɗora alhakin abubuwan da suka wakana a wuyan sojojin da suka hamɓarar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, kamar yadda ministan shari'ar Niger mai shari'a Aliyu Dauda ya bayyana wa taron manema labarai.
Ko ran da za a shari'a mu ba ga mu ba, sai muka ji katsam an yi shari'a an ba mu rishin gaskiya, an ce tunda shugabanninmu su suka ɗoki mulki, suka amshi mulki da ƙari, don ku bai kamata ba wannan shugabannin su sa ƙara gaban wannan koti ta taɗage wannan a gaggauce kudurin abin da sun kakaba muna.
Bayan nazarin wannan shari'a, mahukuntan Niger na ganin alamun an fake da dalilan siyasa wajen yanke hukunci, in ji ministan shari'a.
Ni da nau'in guntun ilimi ran na wajen shekara 27 ina aikin shari'a, alkali na shari'a gaggawa bai yi shari'a yanda doka ta ce ba, kuma bai tsaya cikin hurumin da doka ta bashi ba. Askece akai bai kamata ba ya taba matsala ta abin da ya haddasa aka shari'a, tun mu takunkumai aka azamu, muka ce wannan takunkuman sun taka doka, kenan duk abin da zai kaiwa ga takunkuman nan ko sun taka doka ko bai kamata ya tayar shi direct man shi ya nuna kamar ai takunkumin da anka samu na don saboda an yi jiwon mulki na, in muna son a dubi takunkumin a mulki babu zancen shari'a ba bisa ga doka an kai ta ba wannan zancen na siyasa ne
a wata ranar ta gaba da kawo yanzu ba a bayyana bane kotun ta Iyomuwa za ta saurari bangarori a yayin zaman da aka kira na zurfafa bincike a shari'ar da ke tsakanin haɗin gwiwar hukumomin mulkin sojan Niger da wasu kungiyoyi bakwai da dai gefe shugabannin kungiyar kasashen yammacin Afirka masu amfani da kudaden sefa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sulaiman Mule Barma a Najeriya rundunar tsaro ta Operation Safe Haven ta sha alwashin kwato makamanta daga hannun wasu bata gari da suka kashe jami'in ta guda daya suka kuma dauke makaman sa a wani kauye dake karamar hukumar Bokkos a jihar Filato a gefe guda kuma shugabannin kungiyar al'umma a yankin sun ce fadawa juna gaskiya da yin adalci za su taimaka wajen kawo zaman lafiya a yankin Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. A taron da komandan rundunar ta Operation Safe Haven dake aikin samar da tsaro a jihohin Plateau da Kudancin Kaduna da Bauchi, Major General Abdulsalam Abubakar yayi da masu ruwa da tsaki da suka hada da sarakuna, ardodi, shugabannin matasa da mata daga karamar hukumar Bokkos a jihar Plateau. Komandan yace tabbas rundunar za ta nemo waɗanda suka boye makaman.
If you don't get that weapon, nobody will rest in that village. Because what it means is that that weapon will be used to kill other people. That weapon will be used for other criminal activities. That we cannot allow that to happen.
Yace idan ba mu samu makaman ba ba wanda zai samu sukuni a wannan kauye saboda za a iya amfani da makaman wajen kashe mutane da aikata miyagun laifuka kuma ba za mu yarda da hakan ba Major General Abdulsalam Abubakar yace akwai mutane 40 wadanda runduna ke da bayanai a kansu wadanda komandan yace yana gargadin su saboda ya san abin da suka yi da kuma abin da suke shirin yi don haka su sani doka za ta yi halinta a kansu Matsalolin da mazauna ƙauyukan ke fuskanta sun hada da kisan sari kanoke, lalata amfanin gona, kisan dabbobi ta hanyar amfani da guba, barin yara ƙanana suna kiwo a gonaki, kaiwa hari da ramakon gayya da sauransu. Shugaban kungiyar raya al'ummar Butura a karamar hukumar Bokkos Philip Jilson yace gayawa juna gaskiyar abin da ke faruwa da aikata gaskiya sune za su kawo zaman lafiya a yankin.
Zaman lafiya a ra'ayinmu shine mu faɗa ma juna gaskiya in mun yi gaskiya za mu samu zaman lafiya kuma mu kaunaci juna mukan zauna tare kaman a Butura muna da komiti na makiyaya da kuma manoma wannan komiti suna aiki kwarai da gaskiya the only problem is that mun lura kaman wani lokaci in an koma gida mun yi abu mai kyau mun rubuta mun yi sai ka gani an je kuma ba a yi ba so gaskiya ne sai mun faɗa ma juna gaskiya
shi ma Malam Saleh Yusuf Adam shugaban kungiyar Fulani ta Gan Allah karamar hukumar Bokkos yace yin adalci ne zai samar musu da zaman lafiya
zaman lafiya zai samu na farko da yin adalci shi yasa muka implementing tenant committee na ardori kuma muna duba wannan abubuwan yadda ya kamata wanda kuma muna samu reduction a cike sosai ke zan ba za a samu abu lokaci daya ba dole dan ragu cikin a hankali amma muna kan matakai sosai
a cikin yan kwanakin nan rundunar ta yi nasarar kame bata gari da dama da suka hada da masu garkuwa da mutane masu sarrafa makamai da masu kisan ba gaira ba dalili wadanda rundunar ta ce dole sarakuna da ardodi su sanya ido kan wadanda ke shigowa yankin su daga wasu wurare saboda idan aka samu wani rikici su ma shugabannin al'umman ba za su tsere fushin hukuma ba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya a gaida Zainab Babaji to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
kan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun raina
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na yau zamu duba halin da ake ciki ne na amfani da fasahar AI ko artificial intelligence a turance a kasar Ghana a tsakanin daliban kasar sai kuma Najeriya da zamu duba matsalolin da ake fuskanta wajen koyarwa musamman ma dai a kananan makarantun kasar ba tare da na ja ku da nisa ba ga wakiliyarmu Hawa Abdulkarim daga kasar Ghana.
Ita basirar IAD ana amfani da ita ne ta kwamfutoci da injina don kwatanta iya warware matsaloli da yanke shawara na tunanin dan adam. Malama Shafa'atu Bila, yar jarida kuma daliba daga jami'ar koyar da aikin jarida a Ghana, ta ce basirar IAD ita ce ta taimaka mata a jarrabawan karshe da ta yi a makaranta.
Ina aiki da artificial intelligence yau da kullun wurin karatuna da kuma bincike na wurin aiki da wurin neman ilimi na duka. Shin ce ma wancan jarrabawan da muka yi kusan shi ne na yi amfani da shi sosai ma fiye da notin da nake doka a class, saboda gaskiya yana barin karatun yayi sauki. Sai dai kuma malaman makarantar mu yawanci ba su amince da wannan ba, saboda suna ganin cewa yana barin daliban da yawa suna yin kiwuya.
Abdulaziz Tunde, dalibi da ke koyon likitanci daga babban jami'ar Ghana, Legon, ya ce gaskiya matsayin da Ghana ta kai a bangaren koyar da ilimi ta kai lokacin rungumar waɗannan sabbin hanyoyin fasahar zamani.
Batun artificial intelligence na gaskiya AI abin mai kyau ne, don muna duban positive effects in shi kan educational sector mu. Gaskiya wurin da mu ke nan as a country ya kamata mu samu waransu architecture da yayi e help mu one way or the other zuwa research works da muke yi in school, the dissertations da muke yi.
Dr. Muhammad Sadat, malami a sashen sadarwa a jami'ar nazarin ƙwararru wato UPSA a nan Accra, ya ce
AI da yazo ake use yanzu a duniya yana da amfani kuma yana da inda bai da amfani. Na farko, amfanin shi ga yaran sukuren da muke karatawa nan shine in ka ba su wani assignment su je su yi, suna iya su yi shi cikin ƙarancin lokaci. Farko, yaran nan suna kiwiya, yawanci ba zuwa class, sun kome ka gwada musu iyayen na yayi taimaka musu. Na biyu kuma, ba su sa hankalin su cikin gwadabin, saboda komai ne iyayen nan ya taimaka musu su nemi abin da suke so. Bai ba su kirkiro wani abu. Yana muna amfani kan na gaya da safin ga mashin na ya amfani da AI, yana taimaka muna kwarai cikin research mu, don komai kake so ka samu kai.
Yakubu Lamtam Abdul-Jabbar, masanin harkokin fasaha kuma shugaban Coldis, kamfani da ya kware akan duk wani abu da ya shafi fasaha, ya ce kawai malaman makarantu da dalibai da sauran jama'a su rungumi wannan ChatGPT.
Inda ka duba yaran makaranta da malaman su ya fi fahimta wai inda na'urorin computer suka kanga ChatGPT ba abin da za mu yi mu yi, sai dai mu embrace shi. Zai help kan da yara za su koya abu da su na tresin nan. Matsalolin sa ne inda ba mu use ababen nan da kyau ba, shi zai kawo matsaloli. Amma inda kana so ku koyi abu da shi yanzu ma ya fi da. Yanzu abin da duka kake so cikin duniya, bangaren karatun boko ni, karatu arabiya ni, ko abin da kake so kai, ChatGPT nan za ka iya ka use kai wannan abu cikin sauki. Yanzu haka ma kan da ni da ke muke magana ga wani zai iya use muriya na ya juya kamar kike magana, ko a use kamar ni foto na a sa kanki kike magana amma ni foto na ni kanki. Abin da ke cikin kenan, amma sai na a technical person zan gaya ma al'umma wai su yi kokari su kama ChatGPT da artificial intelligence da kyau, abin da zai bari kamar kenan.
Wasu kasashe kamar su Amurka, Ingila, Sin da wasu kasashe a nahiyar Turai suna amfani da basirar IA wajen ilmantar da ɗalibai da harkokinsu na yau da kullum.
To a gaida Hawa Abdulkarim da bakin nata. Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya, inda wakilin mu a jihar Kano Mahmud Kwari ya tattauna da wani malami da ya halarci wani taro na bunƙasa karatu a tsakanin ɗalibai. Ga dai Mahmud Kwari da bakon nasa.
Sunana Imran Muhammad Nasir daga jihar Kaduna. Ni malami ne mai shiga aji na koyar da yara 'yan primary da kuma karamar secondary.
Wai malami Imran, ana cewa akwai mishloli na koyarwa tun daga ƙasa din nan, misali menene ne tartibi kalubale tun da kuna shiga aji?
To matsalolin da muke fuskanta da yara a makarantun primary da karamar makarantar secondary, particularly da in ka lura da abin da wannan workshop din ke nunarwa, shine matsaloli na yadda yara zaka ga sun dade sun shiga aji 1, 2, 3 har sun kai 5 ba su ma iya karatu ba. za su iya kaiwa aji uku basu ma iya gane bakake da sautin su ba ballantana hasa kai zuwa ga hada su ballantana hasa ta da jumla to sai ka iske cewa ana samun matsaloli kuma karatu shine kashin bayan ilimi idan yaro ba zai iya karanta ba zai iya fahimta ba in ba zai iya fahimta abin da ake so a gabatar masa ba to kaga baki daya karatu ya rushe kenan
to amma tarcibi ina ne gize ke saka din misali daga malaman ne ko kuma daliban ne
matsalolin daga kowane bangare yana da nashi matsala daga shi kanshi tsarin koyarwa kaga ba mu da tsarin koyarwa na zamani da ya samar da wato sabon tsarin koyarwa kamar irin wanda muka koya a nan tsohon tsari ne na koyarwa wanda muke da shi wanda kamar yadda ka san an gada a makarantun allo a rubuta a yi ta maimaitawa babu kamantawa da muka koya a nan yadda za a fitar ma yara da yadda bakaken suke da yadda wasulsula suke da yadda wannan ya haɗu da wannan ya samar da wannan akai kaza to ainihin asalin tsarin koyarwar da muke da shi na tsohon tsari ya taimaka wajen samun wato waɗannan matsalolin
ma'ana kana nufin kaman ba a sabanta tsarin ba sabunta shi
ba a sabunta tsarin koyarwar ba
amma kuma ai gashi ana darussa da kuma bitoci irin waɗannan misali baka ganin su ma za a dauke su a matsayin wato yanayi na sabuntawa
a bitan da ake yi galibi da yawan malamai ba sa samun zuwa irin waɗannan bitan sai ɗan kaɗan daga cikin mu waɗanda muke samun halartan kuma zaka iske cewa tasirin da za mu yi a cikin 100 bai wuce 10 zuwa 20 ba matsalar dai kenan ta dana
to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma abokan aikin na Hawa Abdulkarim da Mahmud Kwari sai kuma jami'an da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Lagos Gresham na ku baban ya jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon
an hakika ba da tangarda ba kalgi marar ilimi
madalla a gaida baban gida Jibril to yanzu kuma ga sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email
ra'ayoyinmu na yau sun ta'allaka ne kan soke zaɓuɓɓuka a Najeriya. Wannan saƙo ya fito ne daga Bala na Yashi Lakwaja ya ce tabbas soke-soken zaɓuka da kotuna ke yi a kwanan nan baya rasa nasaba da zargin da Alhaji Atiku Abubakar ke yi wa gwamnatin Najeriya kan maida shugabancin ƙasar ƙarƙashin jam'iyya guda wadda ta saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa kamar Najeriya mai bin tafarkin demokaradiyya. To in dai a haka za a ci gaba nan gaba babu wanda zai fito zaɓe tun da shugabanci a Najeriya ya zama kama kariya ba abin da al'umma ta zaɓa ba Allah kyauta. Sai ra'ayin Buba Fajewa mai cewa hakika mu al'umman Najeriya mun fara cire tsammani da samun adalci a kotunmu ta Najeriya ganin yadda ake yanke hukunci cike da kurakurai. Haɗi da son rai musamman ma in aka kwatanta da yadda aka yanke hukunci a jihar mu ta Kano da kuma Zamfara da Kogi da jihar Imo da kuma Filato inda jam'iyya mai mulki ta yi amfani da ƙarfin mulki ta murɗe zaɓe. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Salisu Ƙauren Namoda kace hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ya tabbatar da hukuncin sauke gwamnan jihar Kogi injiniya Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar ANPP da ma waɗansu hukumce-hukumce da kotun ta yanke a kan waɗansu jihohi da jam'iyyar adawa ke mulki wani lamari ne mai ɗaure kai matuƙa kuma hakan ya ƙara fito da zargin da ake yi wa jam'iyyar APC mai mulki ta tarayya da cewa tana neman karɓe waɗansu jihohin adawa ko ta halin ƙaƙa tabbas wannan koma baya ne ga demokaradiyyar Najeriya. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantawa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a taƙaice.
To Maryam a taƙaicen an samu mummunar kaurewar fada a daura da wani asibiti a arewacin Gaza yayin da Isra'ila take zafafa kaiwa mayakan Hamas hare-hare. Ma'aikatar lafiyar Gaza wacce take ƙarƙashin kulawar Hamas ta ce akalla mutane 12 ne aka kashe a sa'ar da wani bam ɗin ya afka ma hawa na biyu a asibitin Indonesia. Rundunar sojin Isra'ila dai bata ce uffan ba. Jiragen Rasha mara matuƙa sun yi wutar hare-hare a Kyiv. Sannan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da wasu sauye-sauye a mukaman soji kafin jami'in tsaron Amurka ya isa Ukraine domin bayyana goyon bayan Amurka kan yakin. Mayakan Huti da ke Yemen wata kungiya da ke samun taimako daga gwamnatin Iran ta kwace wani jirgin ruwa a kudancin tekun Maliya sannan sun kada shi zuwa tashar jirgin ruwan Yemen. Muna bin ka'idojin musulunci a mu'amalar mu da ma'aikatan jirgin ruwan a cewar wani mai magana da yawun kungiyar mayakan a cikin wata sanarwa.
Kamar sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Fiona wa Mai nan dudu wadda ta hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyan Mobile. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.